الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a 12 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445, wanda kuma ya dace da 22 ga watan 3 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Idan ba a manta ba, jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 46 cikin wannan sura mai albarka, suratul kahf. Yau za mu maimaita wannan ayan insha Allahu, daga nan sai mu ci gaba daga kan aya ta 47 daga wannan masallaci namu mai albarka na Ihya'us Sunna da ke wannan unguwar Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka. Akwai wanda ya rubuto tambaya dangane da maganar da muka yi jiya game da adadin annabawa alaihimus salam. Yake tambaya a cikinsu akwai waɗanda yake larabawa, saboda ya ji wani malami ya ce annabawa larabawa guda 7 ne a cikin waɗannan wanda Qur'ani ya lissafa 25, wanda Qur'ani ya kira sunansu ƙarara cewa akwai larabawa guda 7. To, dangane da wane ne annabi balarabe, wannan abu ne da yake bukatan dalili. Ina fata an gane. Kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutlaqul ittifaqi balarabe ne. Balarabe ma gaba da baya su ne ma asalin larabawa. An gane ku? Domin in ana maganar larabci, to gidansu annabi su ne larabcin ma, saboda salsalan shi tana tukewa ne zuwa ga uban larabawan gaba daya. Shine annabi Isma'il alaihi salam, da annabi Ibrahim yana da ƴaƴa guda 2, Ishaq da Isma'il. Waɗannan Allah ya sanya albarka cikin waɗannan gidaje guda 2. Shi yasa tun daga kan annabi Ibrahim annabawan da suka zo daga tsatson shi suke fitowa. Ina fata an gane. Shi yasa Allah ya ce waja'alna fi zurriyatihim annubuwata wal kitaba, sai muka sanna annabta da littafi ta tsatson annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Isma'il. Kaga in ka dauki su annabi Yusuf, dukkan su suna koma ne zuwa ga gidan annabi Ishaq. An gane ku? Wanda in ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tun daga kan baban shi ka fara lissafi, dan wane dan wane dan wane dan wane zai ji harkar annabi Isma'il. Dama su Laraba kuma suna da kiyaye salsala. Yanzu ne in ka ce mutum lissafa ma kakan baban shi akwai aiki. Haka ne ko ba haka ba? Yawanci mutane ba su san waye kakan baban shi ba, balle ka ce kakan kakan shi. Galibi mu ba ma riƙe, amma ba Larabe sai lissafa ma kakan shi na 10, na 15, na 20. Su suna da wannan abu, kuma na gaskiya ba na ƙirƙirowa ba. Suna wato ajiye tarihi. An fahimci abin da kyau. Yasa lokacin da na karanta Laraba suna da wannan abu. An gane ko? Sai na samu kakana na zauna da shi, ya bar labarin babansa da kakansa shi ma. Ina fata an gane. Tunda in ba ta wannan hanya ba za ka sani ba. Allah ya sa lokacin yana raye, ya gaya min babansa shi ne wane, an haife shi a wuri kaza, kakan shi shi ne wane, an haife shi a wuri kaza. Abun yana da amfani kwarai da gaske wajen sanin wannan salsalan. To, annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shi balarabe ne cikakke, amma dalilin da yasa wasu suke kiranci akwai annabawa guda 7, larabawa guda 7 annabawa, suna kafa hujja ne da wani baiti. da yake cewa ala inna asma'an nabiyina sab'atun laha sarfu fi i'rabi man yatanashadu, yace Shu'aibun, sai me da yake ba aya bace kun yi shiru ko, yace Shu'aibun wa Lutun thumma Hudun wa Salihun fashithun wa Nuhun wan nabiyyu Muhammadu, guda nawa kenan? Guda bakwai. Yace ala inna asma'an nabiyina sab'atun laha sarfu fi i'rabi man yatanashadu, sai ce Shu'aibun wa Lutun thumma Hudun wa Salihun fashithun wa Nuhun wan nabiyyu Muhammadu. To shine wani mai baiti, shi kuma ya tattara su a cikin baiti kwaya biyu, yace tazakkar Shu'aiban thumma Hudan, sai ce wa Salihan wa Nuhan wa Shithan wan nabiyyu Muhammada. To amma in ka dauka shi shi sunan ma annabi ne tukunna, dan babu sunan shi a Qur'ani, arama ko akwai? Ina fata an gane shine ba wace ke to shitu, amma da larabci shifu da sa, ina fata an gane. To abinda suke nufi da wannan baitocin da yace tazakkar Shu'aiban thumma Nuhan wa Salihan wa Hudan wa Lutan thumma Shithan Muhammada, ana nufin sunayen da ana iya musu sarfu da li'irabi, shine abin da ake nufi, ba wai dan jinin su jinin larabci bane ba, wana yana bukatan dalili, domin akwai kalma ajami wanda ba ta daukar li'irabi. Ina fata an gane. Misali ka dauki Ibrahim, ba zai dauki li'irabi ba, shi yasa sai a ce ila Ibrahima. Ina fata an gane. Ba za ka ce ila Ibrahimi ba, saboda harafin jarra ya zo, an gane ko? Amma za ka ce ila Nuhin, yana daukar li'irabi, ba dan ana nufin Nuhun ba larabe bane ba. Wannan shine kawai karin bayani akan insha Allah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kamar wani tambaya da aka min yau a wurin tafsirin safi, cewar mutum ne makaniki mai gyaran motoci, sai ya zama ga mota nan tirela, misali aikin ta kawai da kungiya, ya halatta an kawo gyara in gyara ta, ya gyara ta kenan shi makanikin. Haka ne ko tambayar Malam Usman? Amsan nan da ba su shine cewa wallahi ban sani ba, shine gaskiyar magana, dai yana bukatan dalili, ya zanto ka faɗi abin da a gaban Allah za ka kare kanka. In nace halal ne ina bukatan dalili, in nace haramun ma ban karanta kuma akai ba, sai nace sai dai mu aikawa masu fatawa na ƙasa irin Dr. Bashir Al-Furqan, Imam Malik din Najeriya. Ina fata an gane. Allah ya ƙara masa lafiya. Ire-iren waɗannan fatawa masu rikitarwa su ake aikawa, duk da mu ma nan muna da mufti a Gombe, Sheikh Usman Isa Taliyawa. Nace su bi ni bashi, insha Allah zan ba su amsa. Za mu tashi a farkon ayata 46 cikin wannan sura mai albarka, suratul Kahf, sai Allah ya ce mi
almal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya bada labarin duniya da kuma yanda duniya take, Allah sai ya ce wal baqiyatu salihatu, kyawawan ayyuka masu wanzuwa, wal baqiyatu salihat, kyawawan ayyuka waɗanda yake suna wanzuwa, khairun inda rabbika thawaban, bayan ya ce almalu wal banuna, afwan, almalu dukiya, an ce dukiya kuɗi ya shiga ciki da gidaje da motoci da gonakai da duk wani kadara, shi ake cewa almalu da larabci, an gane ku? Amma ba Hausa da ka ce mishi almalu shi tsaban yake tunawa, haka ne ko ba haka ba? Eh, da ka ce almalu sai a tuna cash. Yasa Buhari ya hana cash. Almalu wal banuna, almalu dukiya, wal banuna da ƴaƴa, zinatul hayati dunya, sune kawa, sune ado na rayuwar duniya. Allah sai ya ce amma wal baqiyatus salihat, kyawawan ayyuka masu wanzuwa, khairu inda rabbik, su suka fi alkhairi a wajen Ubangijinka, thawaban ta fuskar lada, wa khairun amala, su suka fi kuma alkhairi wajen aburata, wajen ayi burin a samu, wajen ayi burin a tara. to anan nace malami sun yi maganganu menene albaqiyatus salihatu akwai ruwayoyi daban-daban da aka ruwaito daga sahabbai daban-daban da tabi'ai an yi ta kalafuz zakala-kala daga ciki akwai hadisin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ta wannan sune baqiyatus salihatu akwai ruwayan da aka ce albaqiyatus salihatu shine salloli guda biyar sallan asuba azhar al'asr maghriba isha akwai ruwayan da tazo ana nufin azumi akwai ruwayan kaza akwai ruwayan kaza amma duka in ka tattara su zance mafi inganci ibnu jarir at-tabari yace albaqiyatus salihat shine duk wani aikin lada magana ne ko kuma aiki da gangan jiki dama aiki imma da baki ko da gangan jiki kaga tasbihi da me ake yi da baki haka ne ko ba haka ba karatun qur'ani da baki sallafa duka biyu haka ne ko ba haka ba gangan jiki na yi baki na yi dan da baki ake kabbara ba da kafa ake kabbara ba an ce akoma su sallah suna harbi ta baya ko da haka ake ban ni dai ban taba gani ba amma labarin ya yadu to sallah ana yin ta da baki da shi ake kabbara ake tasbihi ake tahiyya ake komai sannan jiki da shi ake ruku'u da sujjada da miƙewa ina fata an gane akwai aikin da kuma kaman ka dauki sada zumunci tafiya da me ake kaga da kafa da gangan jiki to akwai aikin da gangan jiki na yi baki na yi akwai wanda baki ne kada akwai wanda to duk abin da gangan jiki da baki zai yi in dai na lada ne sunan shi albaqiyatus salihatu za mu fanci wannan kuma in muka kalli Ali Imran Allah ya bada labari yace zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fidda sai yace me wal khaylil musawwamati wal an'ami wal har zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu to kaga yace zuyyina linnasi hubbush shahawati an qawatawa dan adam mutane son sha'awa yace minan nisa'i na mata na farko sai Allah ya kira mata sai yace wal banina da kuma yaya wal qanatirul muqantarati da rokash ina fata an gane shine qanatirul muqantara cash dala ba naira ba Allah ji kan naira ko kuma Allah ba ta lafiya dai wato mutu wato kunna Allah ba ta lafiya Allah farfado da darajanta to Allah ya ce wal qanatirul muqantara da cash min adh-dhahabi wal fidda kaga shine kaman kace dala da pound sterling a yanzu ina fata an gane dan ada sune manyan kudade adh-dhahab wal fidda yanzu kuma pound sterling da euro da dala da wacece ina fata an gane to sai Allah ya ce da ya lissafa waɗannan yace wal khaylil musawwamati da manyan manyan dawakai masu alamu shine al musawwama akwai dawakan da in ka gansu kai ka san sun isa an kashe kudi ana kula da su fiye da dan adam haka ne ko ba haka bane in ka ji abin da doki ke ci a rana daya abincinka ne na kwanaki kai ya yi wannasu yana da likita mai kula da shi da mai yanke masa kofato da mai mishi taje masa gashi da wane ne mai share masa wurin kwanciya kaifa sai a hankali to shine Allah ce wal khairul musawwamati wal an'am da kuma dabbobi raquma da shanaye da tumakai da awaki shine al an'am wal harth da gonakai Allah sai ce zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan da aka lissafa sune far jin dadin rayuwar duniya ayi gine-gine a hau mota ayi dinki ayi wane ne aje Dubai aje China aje India ba shine rayuwar ba a gama wannan kuma sai me sai kabari wani ne yace wai a kowane rana kai tafiyan minti 30 tafiya minti 15 dawowa 15 ka dinga yawan shan ruwa karkana cin kaza karkana shan kaza ka yawaita cin ganye kamar akuya kai wane ne ka rage shan kofi ya gama lissafa aka ce to bayan nan kuma sai me yace sai mutuwa ba shikenan ba ba za dai ka dawo ma ba ka gama wannan iskancin karshen ta mutuwa za a yi to shine Allah ya ce wannan fa shine rayuwar duniya yace wallahi wa indahu husnul ma'ab kyakkyawan makowa ka kyakkyawan makoma yana ga Allah sai Allah ya ce ta qul a'unabbiikum bi khairin min zalikum shin bazan ba ku abun da yafi wadancan alkhairi ba yace lillazina taqaw ga wadanda suka yi takawa suka tsare dokokin Allah ce lahum jannatun suna da aljanna tajri min tahtiha al-anharu aljannar da ƙoramu ke gudana ta karkashinta khalidina fiha za su dawoma a ciki yace wa azwajun mutahhara a cikin aljanna kuma akwai mata mutahharatun hissi wa ma'anawi su mata aljanna mutahharatun ne hissi wa ma'anawi ma'ana mutahharatun din nan na farko shine ba sa fitsari ba sa bayan gida ba sa al'ada ba sa kowane irin abu an gane ko sanan mutahharatun ba za ka ji wata kalma mummuna daga wurin su ba daga hubbi sai honi sai duk wata kalman da za ta sosa maka rai ba dai daga bakinta ba shine mutahharatun ma'anawi suna da ɗabi'a tsarkan ɗabi'a ɗabi'unsu ma Allah ya tsarkake shine ma'anar mutahharatun din yace wa ridwanun min Allah ga kuma yarda daga wurin Allah Allah da ya gama cewa wallahu basirun bil ibad sai ce alladhina yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa ya ubangijinmu amanna muni imani faghfir lana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar kama na tsari kuma da azaban wuta kaman ka ce Allah to ƙara mana bayanin sufofin su yace as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar as-sabirina masu yawan hakuri masu hakuri da bautawa Allah masu hakuri wajen yin Allah da'a wajen barin abin da Allah baya so dan shine hakuri a matakin farko hakuri wurin bin Allah hakuri wurin sabon Allah shine matakin farko na hakuri daga nan kuma sai hakuri na rayuwa hakuri da bayi da yan sa ido da magulmata da mahassada duk kai hakuri da su ka nemi kariyan Allah daga sharrin su kai hakuri da fitinan makwabta fitinan dangi fitinan kowane irin fitina kai hakuri da jarrabawar rayuwa kai ta hakuri an cire subsidy iya hakuri za a cire na nefa ma wa aka ce wa shugaban kasa ya sanar zai cire subsidy nefa wani ya ce to da zai fidda na mai ya sanar da mu ne dan me zai kawai ya cire kayan shi mana an gane ko to duk waɗannan jarrabawar rayuwa as-sabirina kenan sai Allah ce kuma was-sadiqina masu gaskiya wal-qanitina masu yawan ibada yace wal-munfiqina masu kuma taimakawa waɗanda basu da shi masu ciyarwa yace wal-mustaghfirina bil-ashar masu neman gafara lokacin sahur yasa kun ga lokacin sahur lokaci ne mai tsada ko kana cin abinci ne kai waye istighfari Allah ya yabi wannan lokacin yace bayan Allah na gari lokacin sahur suna istighfari ai ta istighfari lokacin sahur ina fata an gane har alfijir ya fita a yawaita istighfari yana da falala kware da gaske to kaga wannan malami suka ce shine ma'anan walbaqiyatus salihatu dinna an fanci wannan abin da kyau Allah ce khairu inda rabbika thawaban wa khairu amala sai Allah ya ce mi
wa yawma nusayyirul jibala wa taral ardha barizatan wa hasharnahum وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa yauma kun ga yauman nan sai aka mishi fataha saboda me saboda maf'ulun bihi ne saboda zarf ne amma maf'ul ai wa dhukur yauma ina fata an gane kaga udhkur din ai fi'ili ne amri haka ne ko ba haka ba wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ai udhkur yauma ba su labari ranan da laburta musu ranan da nusayyirul jibala za mu tafiyar da duwatsu aljibal duwatsu Allah ya ce zai tafiyar da duwatsu gaba daya wataral arda barizatan zaka ga kasa bariza ai zahiratan tana empty ba komai akanta ko ina ya zama fili wa hasharnahum Allah ya ce za mu tashe su falam nughadir minhum ahada ba za mu bar kowane mutum daya ba to anan da Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibala ba su labari ranan da zamu tafiyar da kasa zamu tafiyar da duwatsu Allah ce yawma tamuru sama'u mauran wa tasirul jibalu sayran Allah zai tafiyar da duwatsu kamar inda ya bada labari sannan a wasu ayoyi Allah ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqatiha kadhiba khafidatur rafi'a idza ruddatil ardu rajjan wa busatil jibalu fa kana haba'an mumbatha kaga Allah ce idza waqatil waqi'a idan mai afkuwa ta afku me kenan tashin kiyama idan mai afkuwa ta afku sai Allah ce laysa li waqatiha kadhibatun laysa li waqatiha dangane da faruwan afkuwan tashin kiyaman laysa kadhibatun kaga kadhibatun dinnan malamai suka ce ai ma'anar shi kadhibun ismul fa'il ne bi ma'anar masdar laysa li waqatiha kadhibun dangane da faruwan ta babu ƙarya a ciki ina fata an gane ana kawo masdar ana nufi ismul fa'il mun karanta jiya gauran muka ce ai gha'iran ake nufi an gane ko to haka waqi'atun dinnan kadhibatun ana nufin ai kadhibun haka wasu malamai suka ce a'a ai na'ad ne kadhibatun dinnan sai aka shafe man'ut laysa li waqatiha nafsun kadhibatun dangane da faruwan ta babu wata rai da za ta ce ƙarya ne idan abun ya riga ya faru Allah dai da ya faɗi wannan abun sai ya ce khafidatun ita kiyama din tana kaskantar da waɗansu rafi'atun tana daga waɗansu tana kaskantar da munafikai da mujrimai da azzalumai ina fata an gane rafi'atun tana daga mummune da masu tsoron Allah da waɗanda suka yi haƙuri suka bi Allah subhanahu wataala shine rafi'atun sai Allah ya ce idza ruddatil ardu rajjan idan muka girgiza ƙasa haƙiƙanin girgizawa wa busatil jibalu bassan muka ainihin sheke duwatsu shekewa fakaran haba'an mumbassa sai ya zama kaman kura kawai wanda yake iska ta ebe shi to kaga Allah ya tafiyar da shi kenan sannan kuma kaga a wata Allah yake cewa wa dukkatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida dutse kaman za a nike dutsen ne in aka nike sai ya koma me sai ya koma kura kenan ina fata an gane domin ai su minti kaman dutse ne ake tonowa injina ne ke nika shi an fahimci wannan abun in ana iska ka watsa shi ba tafiya zai ba to haka dutse zai zamo ke sa Allah ce wais'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan suna tambayanka dangane da dutse waɗannan manya-manyan duwatsun da ke duniya musamman a Makka inda nan suka sani ya labarin suran tashin kiyama fa qulka ce da su yansifuha rabbi nasfan ubangiji zai sheke su shekewa to zama kura kawai Allah ya kiyaye to duk waɗannan abubuwan za su faru ne Allah ya ce watarar jibalu ta sabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab kaga dutse yana tafiya da kasan girgije duk duwatsun da ke duniya haka Allah zai daidaita su babu dutse guda ɗaya da zai saura duk wani gine-gine da ka gani a duniyar nan zai kwanta kuma wato tunda rushe wannan Allah ne kaga yanzu aka ce an rusa wurin nan zai koma fili zai zama ga buragizai a wurin da bulo da menene da tarukuce amma in Allah ya shafe duniya zai koma lebur ne ba komai ko tsinke ba za ka gani ba komai ya zama kura Allah ya dauko iska ta dauke shi shine nusayyirul jibala za mu tafiyar da duwatsu ya zama duk duniya duk inda wani dutse yake babu shi Allah ya ce wasayyiral jibalu fakanat saraban ai za mu tafiyar da dutse he zama saraban kun san saraba shine kawalwainiya in ji Bahaushe ko kuma ruwan mayu in ji an Bauchi idan kana tafiya a titi in akwai kwalta mai kyau ba irin na Najeriya ba kwalta mai kyau inda da aka gyara kwalta ko da an yi faci misali in ana rana sai ka hango kamar ruwa haka ne ko ba haka ba shine sarab idan ka je sai ka samu me ba komai a wurin shi yasa Allah ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin ya sabahu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajadallahu 'indahu fawfahu hisaba wallahu sari'ul hisab aikan kafirin tashin kiyama yanda ka san wannan abun ne da kake hangowa akan titi in kana tafiya da rana sai ka zo ka ga ashe ba ruwa bane ba to dutse zai zama sarab shine fakanar saraba duk duniya fa haka za ta koma in ba Allah ba waje wannan abu shi yasa Allah yake cewa wataral arda barizatan zaka ga kasa ta koma bariza empty ba kowa duk duniya abun da ke cikin kasa ma an tono shi wa idhal quburu bu'thirat duk abun da ke cikin kabari ma an fito da shi kowa ya kama gaban shi wato Allah yana so ya ga duniyar ne kaman lokacin da shimfida ta ka san sai da Allah ya shimfida kasa sannan ya dora duwatsu akan ta to yana so ya ganta ne kaman yanda ya fari halittar ta a gaishe ka Allah wa taral arda barizatan za ku ga kasa ta koma bariza wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat kasa ta zamo ta wofinta babu komai a cikin ta babu komai akan ta shine wa alqad ma fiha duk wani abun da ke cikin ta zata ainihin wurgar da shi wurgi zata yi da abu ya fito wa takhallat ta wofinta ya zamo babu komai a cikin ta babu wani kwaro ko dan adam da zai saura ma a cikin kasa komai sai ta fito da shi to shine ma'anan watar arda barizatan kenan Allah ya ce wa hasharnahu za mu tashe su suwaye kenan mutane duk halittu gaba daya malume suka ce an ce hum an kawo shi da ainihin siga na al-aqil ko maqul amma ana nufin duk halitta gaba daya Allah ya ce yawmal jama'u li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ranan da za mu tara ku li yawmil jam'i dan ranan taro ran tashin kiyama kenan Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bidnahahi illa umamu amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yushabuna da mutane da aljanu da dabbobi da kwari da tsuntsaye da komai gaba ɗaya za a tara mu a filin kiyama ga haga akuya kuna taro ina fata an gane ga zaki ga kura ga shanu ga rakumi ga sauro yalla koi sauro amma a can bacin zalifa ina fata an gane amma su dabbobin gaba ɗaya Allah zai mai da su kasa shine kafire za su ce ya laita ne kuntu turaba ya qulul kafiru ya laita ne kuntu turaba idan kafire suka ga dabbobi an mai da su babu sai su yi burin ina ma su wa musu irin wannan su dabbobi sun huta kenan ina fata an gane amma shi mai saba Allah kuma zai tafi jahannama shine zai burace ina ma shi ma a mai da shi yanda aka yi wa dabbobi Allah subhanahu wataala zai tara kowa zai tara komai shine wa hasharnahu ayi taro kowa na wuri babu talaka babu mai kudi babu sarki babu faji babu gwamna ba shugaban kasa ba senator ba security kowa da kowa guri ɗaya za a tsaya ba za a ware sahun gwamnoni daban na ministoci daban na senatoci daban na shugabannin kasa daban na yan dako daban kowa sahu ɗaya za a yi ina fata an gane babu wani bambanci a can daga nan zaka san duk abun ƙarya ne kawai Allah ya ce falam nughadir minhum ahadan bazamu bar kowa ba zamu tara kowa domin hisabi sai Allah ya ce mi wa uridu ala rabbika saffan za a bijiro ubangijinka da sahu na mutane sahu kalla idza dukkata daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa kenan za a jera sahun mutane ga sahun aljanu ga sahun dabbobi mala'iku kuma suke wai tashin hankali kenan Allah sai ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra haqiqa kun zo mana haka Allah zai ce kamar yadda muka halicce ku a karon fari yadda muka halicce ku a karon fari gashi yau kun dawo sannun ku da zuwa yasa Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wama nara ma'akum shifa'akum alladhina za'amtu annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun to Allah yake cewa wa laqad ji'tumuna furada nan yace laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra haqiqa kun zo mana kamar yadda muka halicce ku a karon fari Allah yace bal bari ma dai za'antum kurriye cewa allan naj'ala lakum maw'ida wa ba za mu sanya muku maw'id wurin taro ko kuma ranan taro ba dan adam ya dauka babu ranan da Allah zai kama shi shine bal Allah ya ce za'amtum kurri ya cewa Allah naj'ala lakum mau'ida ba za mu sanya muku irin wannan ranan ba ke sa kuka yi abinda kuka ga dama a gidan duniya to yau kan ƙarya ta kare kowa gashi a gaban Allah subhanahu wataala Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun shadid kama haka ne ubangijinka yake kama alqarya idan ta kasance azzaluma yace inna akhdahu alimun shadid inna fi zalika laayatan liman khafa adhab alakhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhur yace kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da na farko da na karshe da kowa gaba ɗaya Allah zai tara mu al-imam ibnu kasir Allah ya kara mishi rahama karkashin wannan ya kawo hadisi cikin tafsirin shi wanda hadisi ne ruwayan ahmad ibnu hanbal da imam al-bukhari ya kawo shi a cikin adabul mufrad haka ne imam al-baihaqi ya kawo shi a cikin al-asma'u was-sifat haka ibn abi asim a cikin as-sunna haka imam hakim duk su ruwaito wannan hadisin ga hadisin nan da sanadi zuwa ga jabir dan abdullahi Imam Ahmad ibn Hanbal yace qala hadathana Yazid qala akhbarana Hammam ibn Yahya an al-Qasim ibn Abd al-Wahid al-Makki an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqulu yace yaji Jabir dan Abdullah babban sahabin nan mai daraja Jabir yana daga cikin manyan sahabbai kuma yana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa ruwaito hadisi baban sa Abdullah yana da wata daraja ta musamman ina fata an gane baban nashi annabi yake cewa babu wani mutum da ya mutu yayi magana da Allah babu tafinta sai babanka kun ji wannan maganar kuwa shi Jabir yana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa ruwayan hadisi yana cikin waɗannan guda bakwai din to baban shi Abdullahi annabi ke bawa Jabir labari lokacin da baban shi ya rasu Jabir ya shiga damuwa kwarai da gaske baban shi ya rasu ya bar shi da kanne mata wurin guda tara duk mata ne shi kadai ne namiji sannan kuma ga bashi ana bin uban bashi ya shiga damuwa wata rana yana zaune yayi tagumi a wani layi daga cikin layukan Madina sai annabi ya zo zai wuce sai ya ganshi yace Jabir me yake faruwa kana tunanin babanka ko yace kwarai yace to in baka labari yace babu wani mutum da ya mutu yayi magana da Allah babu tafinta sai babanka shi da Allah kai tsaye ba wani ba dan tsakiya ina fata an gane wannan daraja ce ko ba daraja ba shi yasa ba yace to bashin da ake bin baban shi na damun shi kuma Yahudawan Madina ke bin baban bashi suna kokarin su kwace gonan dabinon mu guda daya annabi yace dabinon yayi yace yayi yace idan aka tsinke dabinon a tara shi a kirani aka tsinke dabinon aka tara annabi zo ya addu'a akan dabinon yace duk wanda ke bin babanka bashi ya zo a biya shi Jabir yace dan wannan dabinon amma sun yi imani da manzon Allah duk wanda ke bin babana bashi ya taho a biya shi Yahuda suna daukan wasa ne sai ka zo ina bin shi buhu uku ai ta iba ai cika buhu uku a baka ka tafi wani yazo buhu biyu mai buhu daya mai buhu biyar ana iban dabino nan ko raguwa bayi ina fata an gane ina bin shi ba ina bin baban shi dubu kaza misali dubu 20 nawa ne buhun dabino dubu 5 to a bashi buhu hudu a auna dabino har aka gama biyan bashin kowa da kowa kai wanda ma makareci ne aka ce yazo kowa a bashi haka aka gama dabino bai kare ba sallallahu alaihi wasallam in ba annabi ba wazi wannan abu ina fata an gane shi yasa wani daga cikin manyan malaman sufayi yake fada cikin diwani yace abal qalbu illa an yakuna mutayyama yace halifa gharamin bin nabiy muhayyama ina fata an gane ko sai mun rera shi ku gane waye ne fada yace abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa gharamin bin nabiy muhayyama to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to Jabir dan Abdullahi Allah ya mishi rahama baban shirin da zai mutu ya masa isharar cewa zai rasu. Yace gobe za a tafi yakin Uhud dan anan baban shi ya rasu. Yana cikin shahidai idan ka je ainihin filin Uhud a Madina inda kabarin Hamza yake, to kabarin baban Jabir ma na wurin. Ina fata an gane wannan makabartar Uhud din. To anan kabarin Abdullahi yake baban Jabir. Da za a tafi washe gari za a tafi yakin Uhud, yace da Jabir gobe za a tafi yakin Uhud, ina cikin masu tafiya, na san kai ba za ka je ba. Yace to zan maka wasiya, ka kula da kanninka mata kuma ka biya mini bashi. Me wannan yake nufi? Allah ya sanar da shi ba zai dawo ba kenan. Kuma abin da yana cikin farko wanda aka kashi, na farko wanda suka rasu, suka koma ga Allah subhanahu wataala. Amma na kun san bayan darajar shi na lissafa muku din nan, me annabi ya ce game da baban shi? Babu wanda ya magana da Allah, babu tafinta sai baban shi Abdullahi. To bayan Abdullahi ya rasu da shekaru sama da 80, an zo ana gyaran makabartan Uhud, sai aka tono kabarin baban shi. Ina fata an gane. Ana gyara, ruwa yayi barna a wurin. Imamu na Malik ya ga kafan baban Abdullahi, baban Jabir shi Abdullahi, yace kaman yau aka binne shi. Ci ba abin da ya same shi, ci gashin jikinsa ma yana yalki. Yan aljanna kenan mala. Yan aljanna ne muttafaqun alaihi. Sahabban Annabi. Ba wanda ke kin so sai munafiki. An fance wannan abin da kyau. To duk wannan darajar baban shi ne. Allah ya kara musu daraja. To shi Jabir dan Abdullahi yake cewa balagani hadithun ar-rajul, wani hadisi ya riske ni cewa akwai wani mutum daga cikin sahabban Annabi yana da wani hadisi. Sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ji wannan hadisin daga wajen Annabi. Bar ku ji yanda sahabbai ke girmama hadisin Annabi. Yace ya tambaya a duk Madina babu wanda ya san wannan hadisin. Aka ce wanda ya san hadisin nan ai sahabi wani ne kuma baya Madina. Kun san bayan rasuwa Annabi sahabbai sun wawwatse, sun shiga duniya da'awa da karantarwa. Wasu sun yi Misra, wasu Sham, wasu Iraki, wasu wane, wasu har nan Afirka, Tunisia, wane ne duk sun shigo. To shine yake cewa ya ji labarin wani mutum yana da wani hadisi amma yana Sham, ka ce Syria a yanzu. Sai ce fashtaraitu ba Iran, sai na sai raƙumi. Thumma shadattu alaihi rahali, yace na daura damara zan tafi Sham neman hadisi kwaya daya. Yanzu kai ko lawanti ba za ka je neman hadisi ba, ko lawanti haka ne ko ba haka ba? To shine shi ya tashi zai tafi Sham, nisan Madina zuwa garin da zai je kilometers ne masu yawa. Sai ce fasirtu alaihi shahran, na tafi zuwa gare shi tsawon wata guda ina kan hanya, wata guda kwana 30 yana kan hanya dan neman me? Neman hadisi kwaya daya. Yace hatta qadimtu alaihi shama, har na iso Sham, na zo garin da wannan sahabin yake. Yace ina zuwa fa idha Abdullah ibn Unais, asha Abdullah ibn Unais ne, na ma san shi. Ina fata an gane. Yana zuwa ya tambaye, yana neman gidan wani kaza, ka ce ai sunan shi wani? Yace ta wannan kan na san shi lokacin muna Madina tare kafin Annabi ya bar duniya. Sai aka nuna masa gidan shi, sai ya zo shi ya samu mai gadi. Yace fa qultu lil bawwab, ka san mai gadi? Yace sai nace da mai gadi, ka je ka gaya wa mai gida. Fa qullahu jabirun ala al babi, ka ce masa ga Jabira kofar gida yana son gane shi. Sai mai gadi ya shiga, yace kai bako sunan shi Jabir. Fa qala, sai shi yace da shi Abdullah ibn Unais, ka koma ka ce da shi Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ce Jabir dan Abdullah al-Ansari na Madina. Fa qultu, nace na'am, kaje ka ce masa eh shine. Yace fa kharaja yata'u thawbahu, ya fito a guje yana ma jamma ya fi shi tsaban sauri. Yace fa tanaqani wa atanaktuhu, ya rungume ni na rungume shi. An jima ba a ga juna ba, ana kuka. Su da sun haɗu Annabi suke tunawa kawai. Yace ya rungume ni. Fa qultu, nace da shi bayan mun gaisa, hadithun balagani anka, annaka sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Yace labari ya diske ni cewa akwai wani hadisi game da labarin tashin kiyama da kisasi da hukunci da za a yi tsakanin mutane. An ce annabi ya faɗi wannan hadisin ka haddace. Na nema a Madina kowa ya manta hadisin nan, ko kuma ba a samu wanda ya haddace ba. Aka ce kai ka haddace shi tsaf, shine na yau tafiyan wata guda tun daga Madina har Sham dan naji wannan hadisin a wurinka. Allah kara musu yarda. Yace fa khashitu, saboda naji tsoro, an ta mutu au amuta qabla an asma'ahu, kar na mutu ban ji hadisin nan ba, ko kuma kai ka mutu. Yana jin tsoron ya bar duniya bai ji hadisin annabi ba, kuma ya san an ce wani ya san hadisin, to me zai je cewa Allah? Ina fata an gane, masu imani kenan. Yace abin da ya kawo ni kenan. Faqala, sai Abdullah ibn Unais yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu fi lufa'il ko yaqulu rasulullahi, kaga rasulan shine maf'ulun bihi mansub, sanan rasulu mudaf, Allahu mudafu ilayhi, sallallahu alaihi wasallam jumla du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab. Yake cewa naji manzo Allah ya kula, yace yuhsharun nasu yawmal qiyama, za a tashi mutane ranan tashin kiyama, uratan kowa ba kaya a jikin shi, gurlan babu wanda ke da kaciya, buhman ba wanda ke da komai, kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Yasa cewa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, za ku zo mana kamar yadda muka halicce ku a karon fari. Yanda ka zo duniya ba kaya a jikinka, baka da ko taro, haka zaka zo kiyama baka da komai, ba kaya a jikinka. Kisa nana Aisha ta ce wa annabi, ya za a tashi kiyama kowa ba kaya a jikin shi, ga maza ga mata. Nana Aisha ya ce, annabi ya ce, Aisha kin san me yake faɗa kuwa? Bala'in da ke wannan gun kai ma baka san babu kaya a jikinka ba. Bala'in tashin kiyama, kai kanka ma baka san me a jikinka ba. Shi ka gana maganan kaya, hankali ne a kunci. Ina fata an gane. Ko dan a duniya idan bala'i yayi bala'i, akwai abin da ba za ka sani ba. Allah ya kiyaye. Annabi ya ce kowa zai zo filin kiyama uratan gurlan buhuman. Fa qultu, Jabir yace sai na ce wa ma buhuman, me ma'anan buhuman kuma? Da annabi kan yi larabcin da sahabbai ma ba su sani ba. Ina fata an gane. Idan ya wani larabci sai an tara tsofaffin larabawa sun yi meeting, a ce ma'anan kalmar nan kaza, na taba ji ni ma kakana ya faɗa. In ba wahayi ba, waye zai wannan abu? Tunda a gaban su aka haife shi, a gaban su ya girma bai je ko ina ba, amma kan ya tashi ya yake larabcin da basu iya ba, Allah ke sanar da shi. Idan yayi wani kalma, wallahi sai an tara tsofaffi su tattauna, a ce ai ma'anan kalmar kaza, amma samari sa'an shi ba wanda ya sani. Jabir ya ce menene buhuman, ni ban taba jin kalmar nan ba. Kala, yace laysa ma'ahum shay, ba wanda ke da komai, shine ma'anan buhuma. Ba kudi, ba mulki, ba security, ba SSS, ba muzurai, ba komai, ba zara ido, zaka zo zero dinka alaji. Kala yace thumma yunadihim bi sautin, sannan sai a kira su da wani irin sauti, yasma'uhu man ba'uda, wanda ke nesa zai ji wannan sautin, komai nisan shi, kama yasma'uhu man qaruba, kama yanda ke dab shi ma zai ji. Babu bambanci tsakanin wanda ke kusa da wanda ke nesa idan Allah na magana, kowa zai ji. Za a kira su da wani irin sauti, sai a ce anal malik anad dayyanu, ni ne al malik, mai mulkin masu mulki, liman al mulkul yawm lillahi al wahid al qahar, sai ce anal malik, ina wani sarki yau, ina wani gwamna, ina wani shugaban kasa, ina wani sanata, babu kowa, anal malik. Allah ce ni ne mai mulki yau, anad dayyanu, yau ni ne mai hukunci, zan zartar da hukunci tsakanin bayi ba tare da na zalunce su ba. Kal yace, sai Allah ya ce la yambagi li ahadin min ahalin nari an yadkhula an-nara, bai dace ba ga wani dan wuta da zai tafi wuta ya shiga wuta, walahu inda ahadin min ahalil jannati haqqu, a ce kuma kana bin wani dan aljanna bashi ko ya zalunce ka, to dan wuta ka zo a biya ka su dan wuta na neman haƙin shi wai ina fata an gane me yasa Allah zai ce dan aljanna zai tafi aljanna tsaya dan wutan nan yana bin ka bashi a duniya ko dan wutan nan ka taba zaluntar shi a duniya sai an biya shi saboda me cikakken adalcin Allah kenan ba wadan shi dan wuta bane sai a zalunce shi ina fata an gane babu son kai a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa annabi ce da nana Aisha nana Fatima yace ya Fatima salini ma shi iti duk abin da yake so a duniya ki tambaye ni ran gobe kiyama ba abin da zan iya miki nana Fatima fa wanda yafi son ta akan kowa a duniya saboda tsabar son da yake mata ma ya hana mata kishiya har ta mutu ba mata kishiya ba ina fata an gane sayyidina Aliyu aka ka san akwai yan zuga a ƙara aure a ƙara aure a ƙara aure ina ruwanka ina fata an gane aka zuzzuga shi har ya amince shikenan annabi sai ji labari Aliyu har ya fara zuwa zance a tudun wanda kwa je kada fari annabi ya ji labari annabi ya tashi hudu ba ran shi ya baci yace na ji labari kaza 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 sai yace sai dai in illa an yuri dabna abi talib illa an yuri dabna ibn abi talib yace sai dai fa in dan abu talib bai ma kira sunan shi ba kama ce sunan babanka Muhammad kai sunanka Aliyu sai yace sai dai in dan Muhammadu zai yi kaza kaga bacin rai kenan sai yace sai dai in dan abu talib zai aure yarsu ya sake yata abinda fa annabi ce kenan kana so ka kara aure sake min Fatima karo aurenka akwai gatan da ya wuce wannan ta amma fa akwai dalili ku san me yasa annabi na kokarin saibin sayyidina Aliyu ne annabi ya ce inna fatima bid'un minni ko bid'atun minni kina na fatima wani yanki ne daga cikina sai ya ce abinda ke faranta mata rai na faranta mini abinda ke bakanta mata rai na bakanta mini to fatima da ta yi fushi annabi ya yi fushi annabi in ya yi fushi kuma Allah ya yi fushi ka san mijinta sai ya shirya kenan dole ka zama mijin hajiya a wannan bangaren to amma saboda ita kuma mai imani ce yar aljanna ce ba ta taba masa rashin kunya ba wai dan babanta manzon Allah ne ina fata an gane kusan aikin ba na wasa bane ba idan wata ce ka shiga uku yace sai dai in zai sake ta ya auro yar su ya sake yata Aliyu yace me ya zafi an hakura sai da ta bar duniya sai da Aliyu ya ƙara aure to anan kaga adalci ne na Allah ko dan wuta ne ka zalunce shi ran tashin kiyama sai ka biya shine Allah zai ce bai dace ba ga dan wuta ya tafi wuta yana bin dan aljanna bashi ko dan aljanna ya zalunce shi sai nayi hukunci wala yanbaghi li ahadin min ahlil janna an yadkhulul jannata bai dace ba ga dan aljanna ya shiga aljanna walahu inda rajulin min ahlin nar haqqun a ce kuma yana da wani haƙi a wurin dan wuta nan ma sai an tsaya an yi hisabi dole sai an biya shi kala yace kulna sai muka ce sahabbai kenan kaifa ya za a biya wannan bashin ya za a merwa wanda aka zalunta zaluncin da aka mishi wa inna na'atillahi azza wa jalla uratan ghurlan buhuma bayan manzo Allah ka ce zamu zo ran tashin kiyama babu kaya a jikinmu ba mai kusisi ba wanda zai zo da komai to da me za a biya sahabbai suka tambaya kala sai annabi yace bil hasanati was sayyiati da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka idan aka zo aka ce ga kanan ka zo da sallah da azumi da zakka da haji da karatun qur'ani da zikiri da sada zumunci da komai amma ka zalunci wancan ka cuci wancan kai munafurci a can kai kasafi a can kai annabi manci a can kai duk abin da za a yi ka saci dukiyar kasa ka bar mutane cikin masifa duk wata uku kaje umra munafiki ba abin da umran zai maka wallahi kusan wannan abin da kyau malaman da ke ba azzalume fatawun su je umra sun zalunce su haƙin al'umma ba umra ba ko lahira zaka je sai ka biya in dai ka zalunci al'umma ka sace kudin kasa ka sace dukiyar al'umma ka kwace gidajen mutane da filayen mutane aka yi rashin mutunci wallahi in zaka je umra duk juma'a Allah ba zai gafarta maka ba dan saboda adalcin Allah bai gafarta laifin wani adalcin Allah kenan. Da in Allah ya yafe yayi zalunci kenan. Ni ne ka zalunce ni. Haka kawai kuma sai ka ji Allah ya yafe maka, kaga Allah zalunce ni kenan. Sai dai in ni ne na yafe. To sai a ce to ka zalunce shi ga kuma nan ba kudi. Sai a ebo sallanka a kwatanta da abin da za a biya sai a biya. Haka za a yi ta biya, a yi ta biya sai a ce aikin ladanka ya kare. To ya za a yi waɗanda ka cuta kuma ba su kare ba. Allah sai ya ce to a ebo zunubin su a dinga zuba maka. Ka cuce shi in za a ma tara miliyan za ka biya, a ebo zunubin shi miliyan a kwara maka. Annabi ya ce sai ka tashi matsiyaci muflis sai a jefa ka a wuta. Akwai bala'i sama da wannan? Annabi ya ce bil hasanati was sayyiati. Haka za a yi ta biya kowa sai an biya shi haƙe shi. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce mi Allah ce wudu alkitabu sai a zo a je littattafai na ayyukan mutane fatar almujrimina a wannan ranan zaka ga mujrimai masu aikin sabo mushfikina suna cikin tsoro da firgici mimma fihi dangane da abin da ke cikin wannan littafin. Allah ya ce wai quluna sai ka ji suna cewa ya wailatana ya kaitan mu mun bani mun lalace mun shiga uku mali hadhal kitabi wannan wani irin littafi ne. La yugadir sagiratan bai bar karamin zunubi ba komai kankantanta, wala kabiratan bai bar zunubi mai girma ba komai girman shi, illa ahsaha face littafin nan ya kiyaye. Duk kankantan laifi babba ne ko karami yana nan rubuce a cikin wannan littafin. Allah ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddalu anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu raufun bil ibad. A ranar da kowace rai za ta samu duk abin da ta aikata a halarce babu dadi ba kari. Idan aikin alkhairi ne yana nan, inna sharri ne ma yana nan. Mutum zai yi buri ina ma tsakanin shi da littafin nan ya kai nisan gabar da yamma. Allah ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu, Allah na tsoratar da ku kanshi. Kaji Allah fa. Allah ce ku shiga taitayinku, ina fa tsoratar da ku kaina. Yace wallahu raufun bil ibad, Allah mai tausayi ne dangane da bayi. In ba haka ba tuni da ya shafe mu saboda sabon da ake mishi. Saboda lokaci an nuna min ya kai za mu tsaya a nan mu tashi akan wannan ayar gobe insha Allahu. Abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Na'am. Na'am, sun ce ana tini game da neman taimako na asusun marayu. Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta, inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Allah ka karba mana ibadunmu a cikin wannan wata. Ya Ubangiji ka karba mana ibadunmu a cikin wannan wata, ka gafarta mana kurakuranmu, ka sa muna daga cikin waɗanda za a gafarta musu, za a yanta su daga wuta, waɗanda za a musu afuwa da rahama. Ya Allah duk wanda ke cikin hali na kunci ko na damuwa Allah ka yaye mishi. Ya Ubangiji duk wanda ke da wata damuwa Allah kowace iri ce ko ma girmanta Allah ka yaye mishi. Inna zalika ala Allah yasir. Ya Ubangiji duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi. Ya Ubangiji masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu. Waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda kuske da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata. Ya Ubangiji muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Allah ka faranta mana duniya da lahira. Ya Allah kada ka bakanta mana duniya da lahira. Ya Allah ka mana tsari da dukkan sharri wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Ya Allah ka hada mu da dukkan alkhairi duniya da lahira wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.